Bayan doguwar muhawara da aka tafka a zauren Majalisar Dokokin Najeriya, Majalisar Dattawa ta amince da kudirin hukuncin kisa ga masu safarin muggan kwayoyi ko kuma masu ta'ammali da su. Kudirin da ya samu amincewar rinjayen 'yan majalisar ta dattawa kuma ya tsallake mataki na biyu. Da farko dai kudirin dokar sashi na 11 karkashin dokar yaki da ta'ammali da kuma safarin muggan kwayoyi NDLEA Act yayi tanadin hukuncin daurin rai da rai ga duk wanda aka kama da laifin shigowa ko safarin muggan kwayoyi ko kuma sarrafa su. Sai dai yanzu 'yan majalisar dattawa sun yi wa wannan sashi kwaskwari ma, inda suka mayar da shi hukuncin kisa ga masu aikata irin wannan laifi. Sanata Tahir Mungonu, sanata ne mai wakiltar arewacin jihar Borno, shine shugaban kwamitin kula da bangarorin shari'a, 'yancin 'yan adam da kuma dokoki, wanda kuma a karkashin kwamitin sa ne aka gabatar da wannan kuduri. Duk da cewa da farko kudirin bai yi tanadin hukuncin kisa ga masu aikata irin laifin ba.
To majalisa tace duk wanda aka kama su da laifin wannan laifin a yi musu hukuncin kisa, ba ma hukuncin dindindin ba ko kuma hukuncin daure rai. To dalilin da ita majalisar dattijai ta canja ra'ayi zuwa hukuncin kisa shine saboda irin illan da wayannan kwayoyi suke kawo kasa, musamman ma matasanmu.
Mai tsawatarwa a majalisar sanata Ali Indume, sanata ne mai wakiltar kudancin jihar Borno, shine ya bijiro da tanadin hukuncin kisa ga duk masu safarin muggan kwayoyi da dangogin su, wanda daga baya kudirin nasa ya samu amincewar majalisar.
Rai duk da daurin rai da rai da yake cikin tsohon dokan sai karuwa abun take. To ya kamata kuma hukuncin da za a yi a yi shi mai tsatsawa, a yi shi mai zafi. Kuma sauran kasashe ko wayanda majalis su America, su Taiwan, su Colombia, su Saudi Arabia, da yawa daga cikin kasashen nan, don a tabbatar da cewa an yaki wato amfani da miyagun kwaya din nan, suka ce hukuncinsa shine kisa. To kuma shine na jawo hankalin 'yan majalisa 'yan uwana, kuma majority suka amince.
A hirarta da muryan Amurka, barista Altina Ibrahim, daya ce daga cikin mata masu fafutukar kare 'yancin mata da yara, ta ce wannan kudirin doka ya zo ne akan gaba, ganin cewa yadda yara da mata suka fada harkan shaye-shayen muggan kwayoyi.
Wannan hukunci da majalisar dokoki ta dauka, ni dai ma abin da zan ce sai dai in ce Allah Ubangiji ya bada ikon amfani da shi ta hanyar da ya kamata. Dan idan har za a yi amfani da wannan doka ta hanyar da ya kamata, ba sani ba sabo, to a gaskiya za a samu tsafta a tsakanin al'umma.
Na yi kokarin jin ta bakin hukumar yaki da muggan kwayoyi har izuwa hada wannan rahoto, hakka ta bata cimma ruwa ba. Ruqayyah Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya.